This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Yau Litinin 30 ga watan Disamba shekarar 2024. Muhammad Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Babulla muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 8:30 kenan agogon Ghana. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari garin magamin Didi na karamar hukumar mulkin Maradin a jihar Zamfara, inda suka halaka wasu mazauna garin tare da kone gidaje da shaguna.
Gaskiya a waye safiyar yau 'yan ta'adda sun shiga garin magani, sun kaso kuma sun aibata wasu, kuma sun kokkone wani sashi na garin.
To muna tafa da ƙarin bayani, sannan za ku ji cewa Najeriya da ƙasar Sin sun sabunta wata yarjejeniya da suka kulla, wacce manazarta ke fatan za ta sauƙaƙa farashin kayayyaki a Najeriya. Kazalika za mu kawo muku shirin 'yan ƙasa da hukuma, wanda Mahmud Ibrahim Kuri ke gabatarwa, da kuma labarin wasanni da Murtala Faruk Sanyina zai gabatar. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. A ranar 9 ga watan Janairu mai zuwa za a yi jana'izar girmamawa ga tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter, wanda ya rasu a ranar Lahadi yana da shekaru 100 da haihuwa. Shugaban Amurka Joe Biden ya saka jana'izar girmamawa ga Carter ta zama daidai da ranar makoki ta ƙasa. Biden ya kuma bayar da umarni da a rage tsayin tuta a gine-ginen gwamnati na tsawon kwanaki 30 don girmamawa ga Carter. Kata manomi ne na gyada kuma gwamnan jihar Georgia kafin ya zama shugaban ƙasa. Yayin da ya hau karagar mulki a matsayin shugaban ƙasa Amurka ranar 20 ga watan Janairun 1977, ya yi alkawarin samar da gwamnati a matsayin mai kyau kamar mutanenta. Ya yi shugabanci na tsawon shekaru 4 masu cike da kalubale. Hauhawar farashin kayayyaki da ƙaruwar rashin aikin yi suka mamaye abubuwan da gwamnatinsa ta fi mai da hankali a cikin gida. Ya samu nasara a manufofin kasashen waje tare da jagorantar cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Masar da Isra'ila da yarjejeniyar Panama Canal. An kama wani ɗan siyasa na ɓangaren 'yan adawa da wasu masu zanga-zanga a Kenya yau Litinin. A yayin zanga-zanga a kan titi na kiran da a kawo ƙarshen zargin garkuwa da ake yi a baya-bayan nan da ake auna masu sukar gwamnati. Sanata Unkiya Umtata ya bi sahun ɗaruruwan masu zanga-zanga da suka zauna a kan titunan babban birnin ƙasar Nairobi, yayin da suke rera waƙar cewa 'yan sanda sako wasu mutum 7 da aka yi garkuwa da su a wannan watan. 'Yan sanda sun yi ta harba barkunan tsohuwa mai sa hawaye a kan masu zanga-zangar, inda Umtata da wasu masu zanga-zangar ba su watsi ba, suka kuma jera wani dogon layi daga bisani aka kama su. A ranar Alhamis, hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar Kenya ta nuna damuwa kan yadda ake samun ƙaruwar zargin yin garkuwa da masu sukar gwamnati, inda ta ce adadin waɗanda abin ya shafa ya kai 82 tun bayan zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a watan Yunin da ya wuce. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zababben shugaban ƙasa Donald Trump ya nuna goyon baya ga kakakin majalisar wakilai Mike Johnson a matsayin wanda zai ci gaba da gwagwarmaya don ci gaba da jagoranta 'yan Republican a majalisa. Trump ya faɗa a yau Litinin a wani bayani da ya wallafa a dandalin sada zumuntarsa cewa Johnson mutumin kirki ne mai aiki tukuru mai addini. Kuma ya ce ɗan jam'iyyar Republican ɗin na Louisiana zai yi abin da ya dace, kuma za mu ci gaba da yin nasara. Trump ya rubuta cewa Mike ya samu goyon baya da amincewa ta gaba ɗaya. Daga ƙarshe, yau Litinin kamfanin dillancin ya ɗan labarai na gwamnatin Iran ya rawaito cewa Iran ta tabbatar da kama 'yar jaridar ƙasar Italiya Cecilia Sala saboda karya dokokin jamhuriyar musuluncin. An kama Salami shekaru 29 da haihuwa, wacce ke aiki da gidan jarida Il Foglio da wani shiri na kamfanin Chora Media a ranar 19 ga watan Disamba da ya wuce, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Italiya. Ranar Asabar, ministan harkokin wajen Italiya Antonio Tajani ya yaki bayyana ko lamarin yana da alaka da kama wani dan Iran da aka yi a Italiya a wannan watan bisa bukata Amurka. Tajani ya ce lamarin kama yan jarida Italiyan a Iran yana da sarkakiya, amma Rum tana fatan ta dawo da sala'a gida cikin sauri. Karshen labaran duniyar kenan.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji a farkon shirin, wasu 'yan bindiga sun kai hari a garin Magaman Diddi na karamar hukumar mulkin Maradin a jihar Zamfara da ke arewacin Najeriya, inda suka halaka wasu mazauna garin tare da kone gidaje da shaguna. Daga Gusau ga rahoton da Abdulrazak Bello ya aiko mana.
A cewar wani ganau da ya nemi a saka sunan shi, ya ce maharan masu tarin yawa sun farmaki garin ne da tsakiyar daren jiya Lahadi. Duka da miyagun makamai.
Yau dai ne da daddare misalin karfe 19 na dare. Ai suka shigo nan ta Magaman Diddi. Suna da yawan gaske. Suka rarraba ina. Babu gidan da ba su ga ba. Sun kashe mutane. Sun kwashe dukiyar mutane. Sun kona duk wani shago da a cikin garin nan.
Shi ma wani da ya tsallake rijiya da baya wanda 'yan bindigar suka harbe shi ga ciki. Na zanta da shi a kan garin shi na asibiti lokacin da ake mashi aikin cire harsashen, ya kuma shaida mani yadda lamarin ya riske su.
Mutanen nan kawai zai sun zo dan yawan ma da gare su a baci. Sun zo tun da can a karfe 4 sun kakkashe mutane kuma ba na ba koli ba ba gidan da ba a shiga ba. Har masallaci ba ba ne makabarta ma ba su wani ba.
To kai ina suka halbe ka yanzu kai?
Ga ciki.
Ga ciki sun halbe ka? Yanzu an cire harsashen?
Yana ma cikin aikin haki.
Allah ya baka lafiya.
Da yake ba da tabbacin faruwar lamarin, Honorable Maharazu Salisu shine dan majalisar dokokin jihar Zamfara mai wakiltar Maradun ta biyu na yankin da lamarin ya faru, wanda ya bayyana damuwar shi akan faruwar lamarin. Ya ce suna daukar matakai don tabbatar da an samar da tsaro a yankin.
Gaskiya a waye safiyar yau yan ta'adda sun shiga garin Magani sun kashe kuma sun aibata wasu kuma sun kokkone wani sashi na garin.
Yanzu wani matakai kuka dauka matsayin ku na yan majalisa ganin cewa an samar da tsaro a wannan yankin, musamman mutanen yankin sun kuka cewa babu jami'an tsaro a yankin?
To gaskiya muna da koyaushe, muna kuma hada ma gwamnati, muna hada ma jami'an tsaro, kamar yadda wannan nauyin rataya gare mu na mu bayyanar da halin da yankunan mu suke. Muna iya kokarin mu akan mu ga cewa mun shaida masu, kuma muna nan mun yi tsaye kamar shi Honorable Sanusi Ahmad Dosara shugaban karamar hukumar mulkin Maradun, mun tattauna da shi akan cewa za mu ga an yi kokari an samar da jami'an tsaro a wannan yanki na Magamin Diddi insha Allah.
Lamarin kalubalen tsaro a jihar Zamfara dai ya zama tamkar tsohon riga idan aka dunke nan sai tin ya barke, lamarin da ya haddasa rutsani a tsakanin al'ummar jihar da ya tilasta sama da dama daga cikin al'ummomi musamman na ƙauyuka barin gidajensu su kuma neman mafaka a wasu wuraren na daban. Abdulrazak Bello Kaura, sashen Hausa na muryar Amurka daga Gusau, jihar Zamfara a Najeriya.
A gaida Abdulrazak Bello Kaura. To a Najeriya da ƙasar Sin sun sake sabunta matsayar da suka cimma kan musayar kuɗaɗe tsakaninsu da ta kai kuɗin yuan biliyan 15 kwatankwacin dalar Amurka biliyan 2 a wani yunkuri na ƙarfafa cinikayya da zuba jari a tsakanin ƙasashen biyu, abinda manazarta ke ganin zai iya bunƙasa tattalin arzikin Najeriya da kuma sauƙaƙa farashin kayayyaki a ƙasar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Ruqayyah Bashir ta aiko mana daga Abuja.
Yarjejeniyar kuɗin ta kunshi samar da kuɗin naira ga 'yan kasuwar ƙasar Sin da kuma kuɗin yuan ga 'yan kasuwar Najeriya domin rage dogaro da dalar Amurka ga ƙasashen biyu. Sabuwar yarjejeniyar za ta faɗaɗa amfani da naira da yuan wajen hada-hadar kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu tare da ƙarfafa haɗin gwiwar hada-hadar kuɗi. Ƙasar Sin na daga cikin manyan ƙasashe da ke alaƙar cinikayya da Najeriya. Kasuwancin da ke tsakanin ƙasashen biyu sun haɗa da na cinikayyar albarkatun mai, iskar gas da sauran ma'adanai. Kazalika, Najeriya kuma na shigowa da kayayyaki da dama daga kasar Sin da suka hada da cinikayyen manyan motoci da motocin alfarma na ururin lantarki da kuma sauran kayayyaki. Shin ko yaya ƴan kasuwa suka ji da wannan yarjejeniya tsakanin kasashen biyu? Dr. Baturu Abdulaziz MON shine shugaban ƴan kasuwa a Najeriya.
Babu shakka wato Najeriya da suka yarjejeniyar kasuwanci da kasar China wannan yarjejeniya ai abu ne mai kyau. Akwai sauki mai yawa, akwai rangwame mai yawa. To amma abu guda ɗaya da ake fama da shi, kamar yanzu a ce yarjejeniyar ta fara aiki a yau, to wani gani yake gobe jibi kaya fara. To sai fa kaya ya taho daga can China ya zo Najeriya mai saukin wanda aka sai shi da yuan da naira, sai fa ya fara shigowa wannan sabon za a samu saukin kayayyaki. Amma na tabbata miki shakka babu wannan, ina tabbata da insha Allah za a samu sauki 15-20 basan saukin kaya insha Allah. Amma ba abu ne da za a ce an fara yau shikenan mutane gobe jibin su zuwa ya fa kaya bai fara babban gari a kansa ba.
Ko yarjejeniyar musayar kudaden za ta yi tasiri ga tattalin arzikin Najeriya da kuma sauƙaƙa farashin kayayyaki a ƙasar? Tambayar da na yi wa Dr. Isa Abdullahi Kashiri kenan, manazarcin tattalin arziki da ke jami'ar tarayya ta Kashiri a jihar Gombe.
To yadda zai bunƙasa tattalin arzikin Najeriya shine misali yawan kasuwancin zai karu. A ita China a Najeriya yanzu akasari ta fi iban ma'adanai, ta sayi ma'adanai daga Najeriya da kuma kayayyaki irin danyen kayayyaki irin su itatuwa, irin su kayan abinci musamman citta da sauran su dai ire-iren su. To kin ga in adama ana da matsalar dala da Najeriya, to wannan currency swap wato na yuan zai rage wato tasgaro da ake samu na bangaren canjin kuɗi, sannan kuma zai ƙara kasuwancin yayi ƙarfi tsakanin kasashen guda biyu.
A shekarar 2023 dai Najeriya ta shigo da kayayyakin da suka kai na dalar Amurka biliyan 11.2 daga kasar Sin. Kazalika kasar ta fitar da kayayyakin da darajar su ta haura dala biliyan 2.4 zuwa kasashen Asiya. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
To a gaida Rukayya Basha, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashin mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin ƴan ƙasa da hukuma.
ƴan ƙasa da hukuma.
Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wa daren mai ta dota da waɗanda suke da dajawo ta, hakanan da waɗanda ka kawo ta, Allah ka gare mu da tashin.
Masarai assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Muhammad Ibrahim Kwari zan gabatar.
Sabo gwamnati ta nada kwamiti na bincike, duk na kai takarduna, duk inda na hakai sun bani dama in yi aiki.
Asabar 17 ga watan Agusta na samu labarin cewa ana ci ana rushe wannan gina din. Na buga ma shi famanin sakatare na ma'aikatar waya, shin an yi ƙididdiga assessment na diya ko kuwa ya ce oda ce kawai aka ba su?
Ni inda nake da shaguna bakin kowar gida bisa ga halacci an ka bani shi.
Masu saurari, a ci gaba da kawo muku bitar wasu daga cikin shirye-shiryen da muka kawo muku a wannan shekara ta 2024 da muke ban kwana da ita. Yau shirin zai waiwaye ne akan batun Rusau da ya wakana a jihar Sokoto, al'amarin da ya haifar da cece-kuce a tsakanin attajirai da sauran masu kadarori a jihar da kuma gwamnatin jihar ta Sokoto. A daga ce mu
duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansun ta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe.
Madalla masu ware, a ranar 19 ga watan Agustan shekarar da muke ban kwana da ita ne muka kawo muku shiri akan dambarwa tsakanin attajirai da mamallaka kadarori a birnin Sokoto da kewaye. biyo bayan matakin gwamnatin jihar na rusa musu kadarori da gine-gine duk da cewa sun kiyaye da dukkanin sharuɗa da ka'idojin da dokar ƙasa ta shimfiɗa na mallakar fili da na aiwatar da gine-gine. Galibin waɗannan gine-gine da ake kira plaza sun zama cibiyoyin da jama'a ke hada-hada tattalin arziki a sassa daban-daban na birnin Sokoto. Tun bayan kaforta a watan Mayun bara, gwamnatin jihar ta Sokoto ta sanya alamomin rusau a wasu muhimman gine-gine mallakar 'yan kasuwa da attajirai. Saboda a cewar gwamnatin, ko dai an mallaki filayen ba bisa ka'ida ba ko kuma an gina su ta hanyar da ta saba wa doka. Rahotanni sun ce gine-ginen kasuwanci da ake kira plaza kimanin 10 ne gwamnati ta rusa. Abokin aiki Maman Nasir ya bibi halin da ake ciki game da wannan aiki na rusau a Sokoto, kuma ga rahoton da ya hada wannan fili.
A halin yanzu ina kan titin zagayen yammacin Sokoto, muna tare da ana rusa rukunin shaguna mallakar Murtala Bawan Allah mai niyo. Na kuma tambaye sa me ya zafi haka, ya ce shi ya mallaki filin ya saye shi da kuɗi, amma dai daga baya yana rigimar sa tare da wani babban dan siyasa.
Ana ce mai tsalhasin to bayan na sai na fara aiki sai APC ta ci zabe. Da APC ta ci zabe ta hoye ce min wurin nan shi ya taba nema nai bai samu ba. Amma yanzu tun da APC ta dawo lalle magana te tana nan. Mun zo nan su da Sokoto, mun zo Land Housing, sabo gwamnati ta nada kwamiti na bincike duk na kai takarduna, duk inda na hakai sun bani dama in yi aiki. Dan shi hakkaga dirilin danga da an kai da ciko nasa sama ga tifa 2300 wurin nan. To yanzu abin da ya faru wannan gonar ta baya za Hausa sama jigon APC na Sokoto sanata sarkin yamma. To shi sanata da kai ne ni muyi magana da shi, na roki alhormate to duk dai abin baye ba, to da karshe ne ni tabbatar da kwace ɗaya
na. Na tuntubi kakakin sanata wa mako Bashir Abubakar akan wannan batun, amma ya ce ba sanata ya ruso ba gwamnati ta yi, don haka ba abin da zai ce. Shi ko kwamishinan filaye gidaje Safiyu da tsarin birni Barista Nasiru Aliyu Dan Tsoho ya amsa wannan tambayar da cewa
to wannan ba zan sani ba, tunda ba ni ba mutum mai tsalhasi da bane, kuma sanata magata ga da maka ba abokin shawara ta bane. Abinda kawai ne sani a matsayina na kwamishina shine wuri ne inda ake so a azahi gidan sama. An yi kankari ana son a yi gidan sama wanda bai dace ba, saboda wurin ƙasa ce mai zurgawa. To kaga a zo a yi hasarar rayuwa, kuma ai abu ne ko naka ne ko na waye ko kuma yayi abun yake. Idan hukuma ta ce ka tsaya, ya kamata ka tsaya.
Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci.
Kafin wannan hasarar da Murtala Bawan Allah ya yi, sai da aka rusa wasu gine-ginen shagunansa aƙalla fiye da 10 a kan titin Ali Aƙilu. Aminu Magaji, tsohon babban sakatare ne a gwamnatin jihar Sokoto, aikin na rusau ya shafi ginin da yake yi, kuma ya ce sai da ya gabatar da takardunsa na halaccin mallakar filin gaban kwamitin da gwamnati ta kafa domin tantancewa, kuma ya ce kwamitin ya amince da cewa wurinsa ne.
Babu abin da zan cewa illa kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idan yana gida wani lokaci sai sab na Minister of Lands and Housing wato Director Town Planning ya zo da daddare, misalin ƙarfe 10:30 ya kawo man takarda. Takardar nan tana kunshe da bayanin cewa za a rushe mangina wadda ni a Zagarot. Sai kwatsam Asabar 17 ga watan Agusta na samu labarin cewa ana ci ana rushe wannan gina din. Na buga ma shi Permanent Secretary na ma'aikatar waya na tambaye shi, ce takarda an kawo takarda kuma an ce man gashi-gashi. Shin an yi kididdiga assessment na diya ko kuwa ce oda ce kawai aka ba su?
To ko me commissioner zai ce akan wannan batun?
A wannan hili ainihin shi na wani ina ganin Ahmed Sani ne wani marigayi, kuma iyalan shi su yi muna complain cewa wannan wurin haraba su ce, kuma an zo an karba da ƙarfi an hana musu an ba wani, kuma mun shafa mishi jan fenti tun satin da muke zo a gwamnati. Mun tsaye da wannan aiki, ya goge ya ci gaba da aiki, kuma an ta maganganu cewa wannan aiki a tsaye da shi ba tsaya ba.
Tsohon sakataren gwamnatin Sokoto Muhammad Mai Nasara Ahmad shi ma aikin ya shafe shi, amma ya ce yana da kyau a riƙa bincike kwakwara kafin a aikatawa mutum.
Almost kashi 99 cikin kashi 100 waɗannan ka rushe waɗannan masana'antu ko gidaje, zaka iske cewa yan PDP ne wato kamar in ka duba kamar abin ana yin shi ne kamar bita da kulli ni inda nake da shaguna bakin kowar gida bisa ga halacci an ka bani shi an bani shi kan wucin gadi tun lokacin gwamnatin girma sanatan Sokoto ta tsakiya da sanata Aliyu Magana da dawa muku sa'annan gwamnatin ta shude wanda muke ciki ta mai girma sanata Aminu Waziri Tambol aka mallaka min takardar shaida cewa an bani wurin
a can watan nan baya ma an yi wannan ruso a manyan gine-ginen kasuwanci mallakar fitattun yayan jam'iyyar adawa ta PDP da sunan za a fadada titi da kuma shatalle-talle da ke kusa da gine-ginen nasu an yi ayyukan kuma an biya su kudaden diya sai dai sun yi korafi cewa cin zarafin siyasa ne aka yi musu to ko wadannan rushe-rushe da ake yanzu akwai shiri na biyan diya ga masu wadannan wuraren kwamishinan filaye da gidaje ya amsa da cewa
gwamnati ba za ta biya diya bisa ga abin da aka yi kan ganganci ba kamar yanzu nan Ali Aqilu in ka lura hasarar da gwamnati za ta yi ma wurin garin titin ya da ya rusga saboda wannan aikace-aikacen da aka yi
a cewar gwamnatin dai za a ci gaba da wannan aikin na rusau a duk wuraren da aka yi ma alama za a rushe abin da wasu ke ganin cewa aikin mayar da jihar Sokoto baya ne ake yi ba wai ci gaba ba
to Allah ya kyauta masu ware karshen shirin na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Muhammad Nasiru Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
wallahi idan ba san yuna
Kai madalla gaida Mahmud Ibrahim Kwari kafin mu kawo muku labaran wasanni mu shakata da wannan waka yanzu kuma ga Murtala Faruk Sanyin na da shirinmu na gaba.
Da alama dai har yanzu ba cin mu daidaito ba kan sabon kwantaragi ga shahararren dan wasan kasar Masar Mohamed Salah da kungiyar sa ta Liverpool ta Ingila a yayin da yake dabda karshen kwantaragin sa a kungiyar Salah mai shekaru 32 zai kai karshen kwantaragin nasa da kungiyar ne a karshen wannan kakar wasanni inda zai iya ficewar sa salon alon zuwa inda yake bukata a wata tattaunawa a jiya Lahadi bayan kammala fafatawar gasar Premier da kungiyar sa ta buga da West Ham Salah ya bayyana cewa har yanzu ba wani ci gaba na azuwa a gani da aka samu dangane da sabunta kwantaragin sa a Liverpool duk da yake ya ce yana taka tsantsan wajen bayyana wasu batutuwa ga kafafen yaɗa labarai Salah ya zurawa Liverpool din kwallo ta 20 a wannan kakar wasanni a wasan da Liverpool din ta yi nasarar doke West Ham da cibiyar da nema wanda ya kara mata karfin gyara zama a saman teburin gasar ta Premier da maki 45 tare da tazarar maki 8 tsakaninta da Nottingham Forest da ke ta biyu a tebur Mai horar da 'yan wasan kungiyar Manchester City ta Ingila Pep Guardiola ya saki kari gaba fitukar sake lashe gasar Premier ta bana. Yana mai cewa yanzu haka kungiyar tana buƙatar dauki a kasuwar cefanen 'yan wasa ta watan Janairu. City din wanda yanzu haka ita ce ke rike da kambin gasar ta jagoranci teburin na Premier farkon kakar wasanni. To amma kuma ta fuskanci koma baya a wasanni a 'yan kwanakin nan. Lamarin da ya fitar da ita daga cikin kungiyoyi biyar na saman tebur. Guardiola wanda ya jagoranci kungiyar a wasa ta 500 chip a jiya Lahadi ya sami nasarar doke Leicester City da ci 2 da nema, wanda ita ce nasara ta biyu kacal da kungiyar ta samu a cikin wasanni 10 na gasar ta Premier da ta buga a baya-bayan nan. A kasar Italiya, kungiyar kwallon kafar AC Milan ta nada tsohon kocin Porto Sergio Conceicao a matsayin sabon mai horar da 'yan wasanta bayan ta sallami Paulo Fonseca. Conceicao dan kasar Portugal mai shekaru 50 ya rataba hannu kan kwanta ragin watanni 18 da kungiyar ta Milan, inda zai soma aiki a ranar 3 ga watan Janairun sabuwar shekara, sa'ad da kungiyar za ta kara da Juventus a wasan farko ta matakin kusa da ta karshe ta gasar Italian Super Cup. Kocin wanda tsohon dan wasan tsakiya ne a kungiyoyin Lazio da Inter Milan da Parma ya sami nasarar lashe kofunan gasanni 11 a lokacin da ya yi horar da 'yan wasan Porto na tsawon shekaru 6. A kasar Saudiya kuma rahotanni na bayyana cewa akwai yiwuwar shahararren dan wasan kasar Portugal Cristiano Ronaldo ya bar kungiyarsa ta Al Nassr a yayin da kwantaraginsa da kungiyar ke shirin karewa a 'yan watanni masu zuwa. Ronaldo ya koma Al Nassr ne cikin bazarar shekara ta 2023 daga Manchester United bayan takaddamar da ta kunno kai tsakaninsa da mai horar da 'yan wasan kungiyar ta United a lokacin Erik ten Hag. Duk da yake Ronaldo ya sha bayyana cewa yana jin daɗin zamansa a Saudiya, to amma wasu rahotanni na cewa ta yiwu ya sauya sheka zuwa wata kungiyar ko kuma wani gurin na daban, kamar yadda ya faɗa cewa kofarsa a buɗe take kuma bai shirya yin murabus daga takalle da ba tukunna.
A gaida Murtala Faruk sanyin na, yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
Ranar targa watan Janairu mai zuwa za a yi jana'izar girmamawa ga tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter, wanda ya rasu a ranar Lahadi yana da shekaru 100 da haihuwa. Shugaban Amurka Joe Biden ya saka jana'izar girmamawa ga Carter ta zama daidai da ranar makoki ta ƙasa. Biden ya kuma bayar da umarnin da a rage tsayin tuta a gine-ginen gwamnati na tsawon kwanaki 30 don girmamawa ga Carter. An kama wani ɗan siyasa na ɓangaren 'yan adawa da wasu masu zanga-zanga a Kenya yau Litinin a yayin zanga-zanga a kan titi na kiran da a kawo ƙarshen zargin garkuwa da ake yi a baya-bayan nan da ake auna masu sukar gwamnati. Sanata Okiya Omtata ya bi sahun ɗaruruwan masu zanga-zangar da suka zauna a kan titinan babban birnin ƙasar Nairobi, yayin da suke rera waƙar cewa 'yan sanda su sako wasu mutum 7 da aka yi garkuwa da su a wannan watan. Zababben shugaban ƙasa Donald Trump ya nuna goyon bayan kakakin Majalisar Wakilai Mike Johnson a matsayin wanda zai ci gaba da gwagwarmaya don ci gaba da jagoranta 'yan Republican a majalisa. Trump ya faɗa a yau Litinin a wani bayani da ya wallafa a dandalin sada zumuntarsa cewa Johnson mutumin kirki ne, mai aiki tukuru, mai addini, kuma ya ce ɗan jam'iyyar Republican ɗin na Louisiana zai yi abin da ya dace kuma za mu ci gaba da yin nasara. Yau Litinin kamfanin dillancin yaɗa labarai na gwamnatin Iran ya rawaito cewa Iran ta tabbatar da kama 'yar jaridar ƙasar Italiya Cecilia Sala saboda karya dokokin jamhuriyar musuluncin. An kama Salami shekaru 29 da haihuwa, wacce ke aiki da gidan jaridar Il Foggio da wani shiri na kamfanin Chora Media. A ranar 19 ga watan Disamba da ya wuce, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Italiya.
Masu sauraro baki ɗaya, abinda ya sauwaka kenan ashirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya ne jira kamar da Chadi, 5 na safe kenan agogon Ghana. Za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin, kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kazalika muna nan a shafin X, Instagram da Facebook, har da ma YouTube. zamanin din Muhammad Hafiz Babalade ya ci na gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin. Sai injiniyan mu ne wato Carl Stalin, ni Muhammad Lalo nake cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu karasa wunin lafiya.